ga watan biyar miladiya 2017. Wannan darasi da za mu yi a yau insha Allah ta'ala shi ne darasi na 11 a cikin wannan littafi mai tarin albarka Tamamut Tawfiq fi Siratis Siddiq. Darasin da ya gabata mun kammala bayanin As-Siddiq wa Asra Badrin. To yau za mu tashi thaniyan fi ghazwati Uhud, wato sai ka gaddar kenan As-Siddiq fi ghazwati Uhud. Kaman wannan faifai yana nuna mana sayyidina Abubakar wanda yake ainihin mai yawan gaskatawa a cikin sha'anin yakin Uhud. Yace fi yawmi Uhud talaqqa al-muslimuna darsan sa'aban. A cikin wani da aka yi yakin Uhud, musulmai wato sun dauki darasi mai tsanani. Faqad tafarraqu min hawlin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, domin sun rarrabu daura da manzo alaihi salatu wassalam, ana duk sun bar gefensa. Wa taba'athara sahaba, wannan fataha ce ba dhamma ba, taba'athara ba tuba ne, kuskuren bugu ne. Wata ba a tsara sahabatu fi arja ilmaidan, sahabai suka tarwatse a sasannin wannan fili, ma'ana wasu suka yi gabas, wasu yamma, wasu kudu, wasu arewa, wasu tsakiya. Wa sha'a, kuma sai labari na ƙanzon kurege ya yadu annar rasul sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam qutil, cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi an kashe shi. Wannan yana nuna mana ashe ƙanzon kurege da shati fadi da daddan abu ne wanda ainihin an shayin sa, kuma mafi yawa zaka samu cewa yakan yi tasiri na dan lokaci amma ba mai dorewa ba. Yace wa kana raddul fi'li min as-sahaba, wannan min ne ba ala ba. وكان رد الفعل من الصحابة متباينا, وتو رد الفعل نسح بيا زما ببنتي دايوا كنا سنن لارمشي سي كسا ابننا سي كلسا كلمة حوصة ذاك إباش تباك معنا سي رد الفعل شيني ابن ذاك دي كمان دي تقول انت سنة تاري اكشن يزي دان داواني متنزي شغو تكين مسلاتنا يزي داكي كراتو sai ya zo ya ta waya. To za a gari action din kowa ya bambanta, wani bai sai a kwace wayar, wani sai ka aiwata da shi, wani sai a dake shi. To kaga wannan shine za ga cewa reaction na mutane shine ake kira raddul fi'l. To sai ya zama kamar ka ce martani ko bayyana ra'ayi, ba dai ka da kalma gaskiya sosai ta Hausawa da za ta baka ma'ana raddul fi'l, amma dai an gane abin da ake nufi. Yadda to raddul fi'l na sahabbai ya kasance mutabayinan, wato mabambanci, ma'ana lokacin da aka yada cewa manzo alaihi salatu wassalam an kashe shi, to sai ya zamo ra'ayoyin sahabbai yayi daban-daban. Wasu suka ce to tunda an kashe manzo alaihi salatu wassalam me amfanin zaman mu a wannan, kawai mu koma Madina. Wasu suka ce a'a, mu in dai har an kashe manzo alaihi salatu wassalam to mu ma gara a kashe mu kamar yadda aka kashe shi. Wasu kuma sai suka samu waje suka tsuguna suka yi gum ba in ba in, ba su ce bari su je a kashe su kamar yadda aka kashe shi ba, ba sai za su koma Madina ba. To wasu kuma sai ya zama gabaki ɗaya sun fita a cikin hayyacinsu, ba su da wata alƙibla ta kamar yadda za su yi. To shi ne sai ya zamo cewa ainihin tunaninsu da raddul fi'l ɗinsu ya zamo mabambanci. Ya ce wa kana al-maidanu fasihan, kuma wannan fage ya kasance mai fadin gaske, ma'ana wannan fage da ake yaki. Wa kullun mashghulun bi nafsi, kowa daga cikin wato ainihin sahabbai ya zamo ya shagaltu da kansa saboda yadda aka samu yanayi matsananci. To wannan hali shaqqa as-siddiqu as-safuh, sai na Abubakar sai ya dinga keta sahu-sahu. وكان اول من وصل الى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم, sai zamo shine farkon wanda ya isa zuwa ga manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi. Wajtama bihi أبو بكر وأبو أبيدة بن الجراح وعلي وطلحة والزبير وعمر بن الخطاب والحارث بن السمة وأبو دجانة وصاد بن أبي وقاص وغيرهم وعوانا لوكة دوانا سابيدة أكزانا أكسنتي وأن تبت منزو عليه الصلاة والسلام أبن أكيات أن أنكش شكرياني to sai zama wasu soma sowa ta murna cewa ku ta waiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai yake cewa kada su dinga daga murya sun shiru to saboda haka sai zama wayannan sahabbai sun yi sun kewaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qasadu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ash-shi'ba sai suka nufi wani kwari tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min jabal uhudin wato ainihin a wajen dutsen uhud fi muhawalatin a cikin wani yunkuri listirdadi quwwatihim almaddiyya walma'anawiyya na dawo da karfin su na tattali da kuma ainihin na ma'ana da can sun tarwatse wancan yayi can wasu ma ba wani ainihin makami a hannun su to yanzu da ya zama sun hadu sun dunkule wuri daya to sai suka shiga wannan kwari wato zaka tausaya kwarai da gaske idan ka kalli dutsen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo a cikin Uhud wanda yake ta ma ansafana ashabuna cewa abokanmu ba su yi mana adalci ba inda muka ce tsaya ba su tsaya ba kai yanzu a matsayinka na matashi maji karfi a ce ka hawo wannan wurin to lalle an fada ka da aiki ballantana a ce wanda yake wato ainihin mai shekaru irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce har ya hawo wannan wurin kai ka san cewa an samu kai a wani yanayi wannan kuma dan Allah ya nuna mana duniya ba wurin hutu bane duniya ba wurin hutu bane wato ina tabbatar mana kuma zan iya gaskatawa ina jin ni mai jin dadin duniya kila sai da yaro dan shekara 2 ko dan shekara 3 wanda ba a fara kaiwa makaranta ba amma inda za a kai shi a soma yi masa bulala to ya soma yadda da cha duniya ba a hutu ba wani wurin jin dadi a duniya to ban tana mutumin daga kai 10-20 wallahi ba yaudaran kai ne kace wai zaka huta duniya ba wani magana hutu saboda haka sai dai a dan ji dadi wani lokaci haka ne dan kwanta kuma wani lokaci hankula su tashi ma'ana in hankali ya tashi ya kwanta so daya sai kuma hankula su tashi haka rayuwar take a gurbace take in ya zama mafiya daraja sun samu kansu irin wannan yanayi wanda inda Allah ya ga dama sai ya aika mala'ika daya din ya lagutse wannan arnan gabaki daya to amma Allah dan ya nuna cewa haka da rayuwar take walau sha Allah lan tasara minhu da Allah ya ga dama kawai sai ya ci nasara akan arnashi kadai wallahi tsawa dai za a yi ma duniyar nan a narke ta to amma Allah dan ya nuna cewa tunda dai aljanna ake so to sai fa an yi kamar ana yi to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kasa irin wannan yanayi to sai suka shiga wannan kwari domin su dawo da ainihin karfin su na ma'ana na tanadi da na ma'ana ma'ana su samu cikakkiyar nutsuwa ta kwanciyar hankali sannan kuma su tattara makaman su sake sabuwar damara duk komai yawan makami a hannu idan ya zama zuciya ta kare to babu tafsirin da za a iya samu to sannan kuma komai karfin zuciya in babu makami nan ma wato ainihin abubuwa ba za su gudana yadda ake so ba to sai ya zama wannan kwari da suka shiga domin a sake cin damara su dawo da karfin su na ainihin ma'ana da kuma na kayan fada sai mala yace wa tattadhu manzilatu abi bakarin radiyallahu an yace to kaga anan matsayin sai na abubakar ya fito karara min mawqifi abi sufyan saboda ainihin matakin da abu sufyan ya dauka inda ma sa'ala anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr wa umar duna ghairi yayin da ya zama abu sufyan yayi tambaya dangane da manzo alaihi salatu wasalam da abu bakr da umar bai tambayi waɗansu wanda ba su ba li ilmihi bi annahum ru'usul muslimin domin ya san cewa su ne shugabannin musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam wa wazirahu shine manzo alaihi salatu wasalam da waziransa guda biyu in ba kuma ta ba lokacin da wuta ta tsagaita abu sufyan ya gamsu cewa an kashe abubakar da umar da manzo alaihi salatu wasalam kun ga sai kita afikum muhammad manzo Allah ce kada a ce komai afikum ibn abi quhafa akai shiru afikum ibn al-khattab manzo sallallahu alaihi wasallam ya duk ai shiru sai ya ce ai shikenan mun gama da su anan sai na umar ko kai kasa daurewa yake cewa ƙaryarka kuma abinda zai bakanta maka yana nan. To saboda haka kenan takaitawa akan su ukun nan ya yadda su ne wato shugabannin tafiya. In dai suna nan to tafiya babu wani ke zauta tare da ita. In ba su nan to komai dandazon sauran mutane ana gani an karya ainihin gwiwarsu. To shi ne malikita wani haza sa'adar rashidu Malik ibn Anas an manzilatihima min nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayati. Shi sanya Harun ar-Rashid yake ta mai Imam Malik dan Anas Allah ya jinka gare shi yake tambaye sa dangane da matsayin Abubakar da Umar a wajen manzo alaihi salatu wasalam a halin rayuwarsa. Kun san Harun ar-Rashid basarake ne, shine ainihin halifa na wannan lokaci. Sai yake tambaye Imam Malik waya matsayin Abubakar da Umar suke a wajen manzo alaihi salatu wasalam a lokacin da yake raye. Faqala sai yace manzilatuhuma fi hayati kamanzilatihima minhu ba'da mamati. Yace matsayin su a wajen sa lokacin da yake raye to kamar matsayin su ne a wajen sa lokacin wafatin sa. Ma'ana yadda kaga Allah ya hada su a wuri ɗaya su uku babu na hudu da kabarin manzo alaihi salatu wassalam sai na Abubakar sai na Umar su kadai ne. To yadda kaga Allah ya musu nan bayan rasuwarsu to haka nan musuke a lokacin rayuwarsu. Sayyidina Ali da kansa lokacin da ya zamo Sayyidina Umar ya rasu an zo an binne shi ga kabarin manzo alaihi salatu wassalam ga na Abubakar ga na Umar. To sai yake cewa wallahi nayi zaton Allah zai yi muku haka. Sayyidina Ali da kansa yace domin da yawa zan ji manzo Ali sallallahu alaihi wasallam cewa da khaltu ana wa Abubakar wa Umar kharajtu ana wa Abubakar wa Umar. Kusan yadda kaga kamar kace yadda wannan wayar take misali ace wannan shine kabarin manzo Ali sallallahu alaihi wasallam mu ce kaman nan ne inda kansa yake nan inda kafafunsa yake to inda kafafunsa ya kare a nan kuma ainihin kan Abubakar ya soma. To sannan inda kafafun Abubakar suka kare shi kuma a nan kan Umar ya soma. Yadda kusan kaga nayi da wannan wayoyin to haka kabarin suke ainihin a sassabe ba wai a jeri-jeri ba saboda kusan kai ta rashin fadin ɗakin sirri dan tsawo haka. To saboda haka wannan yana nuna mana cewa ashe haka Allah ya riga ya tanada musu kuma wannan ita ce aqidar magabata na Quraysh. Shi yasa nake ce maka a matsayinka na mai son tsira lahira a hirdinka da duk aqidar da Maliku bai santa ba, Shafi'i bai santa ba, Abu Hanifa bai santa ba, Ahmad bai santa ba, duk aqidar da aka ce maka waɗannan magabatan ba su santa ba, ba sa yinta, ba ta burge su, to wannan ba aqidar tsira bace. Shi yasa ba za ka taba ji a wajen ɗaya daga cikin a'imma wani lafazi na zubar da kimar sahabi ko wulakanta shi balla da ainihin zagin sa ba. Wallahi ba za ka taba samun wannan a cikin wannan limamai na shari'a ba. Sai dai wanda suke bara gurbi wanda shedan ya wanke hannu akan su to su ne suke daukar wannan ainihin a matsayin addini. Allah shirya mu ya shirya mu ya shirya da su gabaki da. Amin amin. Sai ce wa hadha zahirun bayyinun. Malam yace wannan abu ne a sarari kuma bayyananne liman lahu so na'am. Sai ce wa kasratul iqtisasi was-suhba. Yawan keɓance wanda sai na Abubakar yake samu tare da manzo alaihi salatu wassalam was-suhba da kuma yawan abokantakarsa ma'a kamalil mawaddati wal itilaf tare da wato ainihin kamala ta tsananin soyayya da kuma haɗin kai wal muhabba da kuma ainihin ƙauna wal musharaka da kuma ainihin haduwa fil ilmi wad din a cikin ilimi da addini. To wannan abuwa da muka zana takatarbi suna hukunta annahuma su Abubakar da Umar a haqqu bidhalika min ghayrihima. Su suka fi kowa cancantan wannan matsayi sama da wani su. Ku duba abinda manzo alaihi salam yake faɗa iqtadu billabaini min ba'di Abubakar wa Umar. Ku yi koyi da waɗannan mutanen biyu a bayana. Kun ga manzo Allah bai toge wani abu daga cikin halayyarsu ba. Iqtadu billabaini min ba'di kada sai keɓance Abubakar da Umar tare da ya san farallar Ali, ya san ta Usman, ya san ta sauran sahabbai, amma sai ishara zuwa ga waɗannan su biyu. wannan zai nuna maka cewa lallai akan gaskiya suke gaskiya ta ƙarshe. Idan mutum ya kuma da yake gaba haka ba, to yana tuhumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jahilci ko kuma da fadan san zuciya, wal iyazu billah. Kuma duk musulmin da zai wannan to ya shiga ramin da ba zai iya fitowa ba, domin wanda zai ce Abubakar karkatacce ne, Umar karkatacce ne, to kaga ko dai ka ce manzo alaihi salam ya san karkatattu ne, amma yayi ma al'ummar saburin burin, yi masa shigo-shigo ba zurfi, ya ce su bi su don su halaka, wal iyazu billah. Ko kuma a ce an fassara shi da cewa wato ga baki ɗaya bai ma san rayuwar sahabbansa ba, bai san ba mutanen kirki ba ne ba, wal iyazu billah. Kaga ba musulmi na kirki da zai irin wannan tunani, Allah ka tsare mu. To sai yake cewa wa hadha zahirun bayyinun, wannan abu ne wato a sarari kun bayyananne, liman lahu khibratun bi ahwal qaum, ga duk wanda yake da kwarewa da masaniya ta fuskar sanin halayyar sahabbai. Yace amma siddiq, yace amma shi Abubakar mai yawan gaskiya, mai yawan gaskatawa, fa innahu ma qiyamihi bi umuri min al-ilm, yace shi duk da tsayuwarsa da wasu al'amurra na ilimi, wal fiqhi, da kuma na fahimtar addini, ajaza, wannan wato fataha ne ajaza, shi kalma ta ajaza yana cikin babi na daraba, inda zaka ce daraba ya garibu, haka zaka ce ajaza ya ajizu, to saboda haka kenan fataha ne a wajen jimin din. Wanda yake ajaza anha ghayruhu, sayyidina Abubakar duk da tsayuwarsa da wasu al'amurra na ilimi da fahimtar addini, wanda waninsa ya gajiya ga ainihin samun wannan matsayi, hatta bayyana halahum, har sai da ya zama ya bayyana wannan abun ga sahabbai. Ma'ana abin da mana yake nufi a wannan gaba, akwai waɗansu munasabat wani sai na Abubakar shi ne ya yi fice a wajen gane wannan. Misali kun ga lokacin da al-yawma akmaltu lakum dinakum ta sauka, sahabbai sun ta murna, masai na Abubakar sai ci gaba da kuka. Wanda kace sabai yake cewa yanzu kai kowa yana ta murna, addini ya cika cimcim, amma kuma kai sai kana kuka, sai ce to ku ba ku san duk abin da ya cika ba, kuma sai dai ya dinga ragewa. Ai duk abin da aka ce ya cika, to sai dai ya dinga ci baya, yana komawa baya. Kun ga lokacin da idza ja'a ta sauka, nan ma sai a ga yana kuka. Sabai suke cewa to kai yanzu wannan bishara da Allah yake mana cewa idza ja'a nasrullahi wal fath, idan taimakon Allah da buɗi ya zo, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kaga mutane suna shiga a cikin addinin Allah tawaga tawaga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. To ai wannan abin da za a farin ciki ne, yace ku ba ku gane ayat tana nuna cewa lalle wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa, tunda duk abin da addini yake bukata yanzu ga mutane suna ta shigowa cikin addini, ma'ana lokacin ya riga yayi. To sannan ku duba abin da muka ambata a lokacin wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, duk sahabbai sun rikice, har ma Umar yana farazanan wanda duk yace manzo Allah ya fati zai dauke kansa. Kun ga Abubakar shine Allah ya sa ya furta abin da yake daidai, kan saka ne fadi hannun Umar yake ta kaman ban taba karanta wannan aya ba. To duk da tsayuwarsa da irin waɗannan abubuwa, sannan ku duba lokacin hurubun ridda, mutane sun yi ridda, wasu sun ce sun bar addinin gaba daya, wasu sun ce sun daina bada zakka sai dai sallah. Duk zafin Umar cewa yake Abubakar mu lallaba mutanen nan, dan abinda suka yadda za su yi na addinin mu karbi wannan har tafiya ta tafi. Abubakar yace wallahi bai lamunci wannan ba, yace duk abinda suke a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke bada na zakka sai sun bayar da shi, sai na yake su ko da baibayi suka hana wanda suke bada a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga Umar da kansa yace wallahi ban gushe ba, ina ta dannarsa ina bashi haƙuri, yana cewa bai yadda ba, har sai na gamsu ashe akan daidai yake, ashe Allah ne ya bude kirjinsa ya gane wannan shine alkhairi. Kun ga a lokacin aka lallasa mutane suka da suka bi addinin sau da kafa, wanda an yi sakusaku a wannan lokaci to an bude kofa, kuma matsayi ci gaba da shakiyarci. To saboda haka sayyidina Abubakar Allah ya masa irin wannan abubuwa, to shine malaki ta duk da wannan abu da Allah ya masa, lam yuhu fadlahu qawlun mukhalifun nassan, ba a taba haddato an same shi ya faɗi wata magana wacce ya zama ta saba ma wani nassi ba. Za ka iya samu wa'in sahabbai sun yi ijtihadi sun kawo wata fatawa ta saba ma nassi, amma banda Abubakar ba a taba samu wanda tare da shi ba. Ku duba matar da ta zo tana fatawan cewa ɗanta ko jikanta ya mutu, kuma uwarsa dama ta mutu kafin shi, yanzu ita menene nata na gado wanda Allah ya bata, kun ga sabota ka tsantsan a matsayin sa wanda ya hada shi Qur'ani sai ce to duk Qur'ani dai gaba ɗaya Allah bai baki wani abu ba na gado a matsayin ki na kaka amma ki koma sai na tambayi sahabbai kun ga nan take Mughirah bin Shu'ba yace ai irin wannan ta faru manzon Allah ya ba ta kashi daya kan shida yace kana da sheda Muhammad ibn Maslama yace kware ni ma gaba na akai kaga wannan ya nuna takatsantsan bai kore yace ai babu kwata kwata ba sai yace irji'i hatta as'alan nas ki koma sai za tambayi mutane bai ba da fata wanda sai ya dawo daga baya ya saki warwarewa ba to Allah ya masa irin wannan gamdakatar sai ce wahaza yadullu ala ghayatil bara'a wannan yana nuna kaiwa matuƙa ta fuskan ƙwarewa wa amma ghayruhu amma waninsa fa hufizat lahu aqwalun kathira an haddatu maganganu da yawa tattare da shi khalafatin nassa wanda zaka samu ta saba ma nassi lakin tilkan nusus lam tabluhum sai dai wannan nassoshi da suka saba mawa ba su je musu bane ma'ana wasu dai kun sahabbai an samu sun bada wata fatawa ko sun yi wani aiki wanda ya saba ma nassi na hadithin da bai je musu ba da zaran ya je musu to za su dawo aidin akan layi sai ce wa inda ma hawal mushrikuna yayin da mushrikai suka yi yunkurin an yaqbidu aral muslimin su yi danka akan musulmi wa yastasilu sha'afatahum kuma idan sun tumbuke saiwoyinsu kana taqtitun nabawiyyul karim sai ya zama tsari da shiri wato na manzo alaihi salatu wassalam kada sabaqahum to ya riga yi wa'annan mushrikai wa abtala kaidahum kuma ya bata wannan makirci nasu wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almuslimin manzo alaihi salatu wasallam sai ya umarci muslimi ma'ama bihim min zirahatin duk da abin da yake tattare da su na raunuka wa qarhin shadid da kuma miki mai tsanani sai ya umarce su lil khuruji cewa su fita min ithril mushrikina a bayan wa'annan mushrikai fastajabu lillahi wa lirasuli sai suka amsa kiran Allah da manzo ma'ama bihim min albala duk da abin da yake tattare da su na wannan bala'i wan talaku sai suka tafi an Aisha ta radiyallahu anha an karbo daga nan Aisha Allah ya kara mata yadda kala ta ce Urwatu bin Zubair ta faɗa ma Urwatu dan Zubair ma'ana dan yayyarta fi qaulihi ta'ala a cikin fadin Allah subhanahu wata'ala da yace alladhina stajabu lillahi wa lirrasuli su sahabban nan masu tarin daraja su ne wanda suka amsa ma Allah da manzansa min ba'di ma asabahumul qarh bayan raunuka sun same su Allah sai ce lilladhina ahsanu minhum ga duk wanda ya zama sun kyauta daga cikin su wattaqau kuma suka ji tsoro ajrun azim lalle suna da wata lada mai girman gaske na Aisha sai take ce ma Qurtu bin Zubair yabna ukhti ya kai dan yar uwana kana abuka minhum babanka yana daga cikin wanda Allah yayi wannan yabo akan su Az-Zubair wa Abu Bakar akwai Zubairu Abu akwai kuma Abu Bakar lamma asaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma asaba yawmi Uhud yayin da ya zamo ya shafi manzo alaihi salatu wasallama abinda ya faru ranan Uhud wan sarafa anhu almushrikun mushrikai suka juya daga barin sa khafa an yarjihu sai ji tsoron kada su dawo fagala sai yace man yadhhabu fi atharihim wane ne wanda zai bi sawun su fanta daba minhum 70 rajulan sai ya nemi mutum 70 daga cikin sahabbai kana fihim abubakar wa zubair a cikin su akwai abubakar da zubair kun sha din wannan kissa cewa lokacin da aka kammala yakin uhud mushrikan quraishawa sun tafi sai labari ya zo manzo alaihi salatu wasalam cewa sun sake dawowa suna ganin cewa burin su bai cika ba tunda basu gama da manzo alaihi salatu wasalam da manyan sahabban sa muhajiruna ba to da labari ya zo masa sai ya umarci wa'annan mutum 70 yace maza ainihin a jurfafe su a bisa wasu to sun so matahuwa kuma Allah sai ya saka tsoro a cikin zukatansu sai ya zama wannan sahabbai 70 sun fafare su kuma ainihin suna ta alakari wannan ba karamin al'amari bane a lokacin da aka umarce su da wannan wani kila ya rasa wa'in siyasu wani yana da wani katan sara ko kibiya ko sukan mashi ko abin da ya kama da haka jini yana zuba ko daurewa ba ai ba aka ce saki ne kuma ainihin suka tafi kuma kaga Allah da kansa ya faɗa yace min ba'di ma asabahum al-qarh bayan raunuka sun same su wato zaka yi mamaki sahabbai kai ka ce ba ɗan adam bane da Allah subhanahu wataala ya banka sa zukatan su wato sun fi dutse ƙarfi a wajen shirin taimakon addini mun ambata a yakin Badar wani daga cikin sahabbai wanda aka sare shi a hannunsa na hagu aka sare shi wajen dantsan sai ya zamo yar fata ce ta rike hannunsa yana lilo haka yake yakin bi an je kasakalinsa ba da ya ga wannan hannun ya dame sai sa kafa ya take shi tsinki in kai ne ko ni dan Allah ya tsaza a sara to karshe kai yanzu an baka certificate an sallame ka sai ka ce ai kar jininka ya dige kar jininka ya zube ka je ka mutu to amma mutun ya sa kafa ya take hannunsa ya tsinke kuma ainihin ya da kofa da yaki kuma ba wai wani albashi mutum yaddan Allah mutum yake ne ba ba wani da ya kashe babansa ko baba sai yake so ya dauki fansa ba a makiyin addinin Allah yake so ya ga bayansa kuma amma a ce masu wannan su ne zaka samu su fi tsararran ruh sun zo suna zagin su suna kafirta su suna ta wai ma wanda ya rige a musulunci bai wuce lissafin yatsun hannu ba ka duba yanzu habbai da suka yi hajjin ban kwana da manzo alaihi salatu wasalam an lissafa aƙalla sahabi 120 amma a ce wai wanda suka rage a musulunci ba su wuce yatsun hannu ba wato kamar yadda malamai suke faɗa kullum akwai cin fuska ga manzo alaihi salatu wasalam a cikin wannan mun sha buga misali cewa ko wani malami ne a yau kace yana karantar da dalibai yana da dalibai wajen 120 dare da rana banda karantar da su da tarbiyya da daftarwa ilmantarwa kullun abin da yake kenan yayin shekara 23 da wannan almajiran nasa sai ka zo kace ai gabaki dai bayan ya mutu duk sun zamo ɗan iska ɗan daba kawai sai wanda ba su wuce yatsun hannu ba kaga ka ci mutuncin wannan malami ka ta rayuwarsa ba ta yi amfani ba gabaki daya ya kare rayuwarsa mara fa'ida ya tafi kuma ba na ji kai za ka ɗauki ɗanka irin wannan makarantar ka kai ta tun ta zama makarantar da ba ta da fa'ida to amma duk wanda Allah bai so shi da shari'a ba zai dinga yin abin da yake ganin kaman daidai ne amma ba daidai ba wato mun sha faɗa mutumin da Allah ya kulle basirarsa zai ga akan daidai yake tabul kara ya dauka zai iya mutuwa akan wannan wallahi sai ran da Allah ya ganar da shi daidai sannan ya taimaka Allah godiya a shetan a cikin duhu yake dalkaliya domin ku sani ba wai mutum mai hankali ba kun ga mahaukaci wallahi mahaukaci akwai lokacin da zai ga wasu masu hankalin mahaukata ne akwai wani mahaukaci da ake ba mu labari dankali ya ga ana ta kawo a babu na ya ce wai ya ake samu wani aka ce ai shukawa ake in aka yi ruwa ya yi kwaya abu da sai to ba matsala sai zai siyo kwayoyin dankali zai samu gona in ya zo sai ya haka sai ya binne tun safe sai ya zamansa sai rana ta kusa faduwa sai ya haƙo kansa sai ya zubo a babu sai dawo aka ce kai kana so ya yi kwaya kuma ka shuka kuma ka abu da ce in ba mahaukaci ba wa zai binne dankali ya bari ya kwana ma'ana yanzu shi abin da ke gani abin nan sauran mutane suke mahaukata ne ai hauka ne ka je ka binne dankali kaga yanzu shi a wajensa shi ne mai hankali duk wanda zai aka san wannan mahaukaci ne to wannan haka rayuwa take to ballantana mutumin da ke gani dama shi ne hankali ballantana mutumin da yake kan wani abu da yake gani na ilimi ne saboda haka zai ga duk abin da ba wannan ba kuskure ne sai ran da Allah ya bushe da shari'a ya fahimci daidai to sai ya gano cewa yanzu ne Allah ya dora shi akan gaske shi yasa kullun ka dinga roƙon shari'a ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim Allah ya sa mu dace amin to saboda haka malik kitabu fi sahih muslim ya zo a ce sai muslim an urwatu bin zubair daga urwa dan zubair kale yake cewa qalat li aisha yace aisha ta fada mun tace abawaka wallahi min alladhina istajabu lillahi wa lirrasul take cewa ubanninka biyu ina rantsuwa da Allah suna daga cikin wanda suka karba kiran Allah da manzo min ba'di ma asabahum alqar bayan raunuka sun same su mana tana nufin abawahu shine abubakar da zubair domin abubakar shi ya haifi nana asma wanda ita ce mahaifiyan shi urwa salisan gaba ta uku yace filhu da ibiya kenan wannan faifai yana nuna mana ga Abubakar nan a wajen Hudaybiya sulhul Hudaybiya wa mawqifuhu min as-sulh da kuma matsayinsa dangane da wannan sulhu ma'ana rawar da ya taka yace kharaja rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam fi shahr dhulqa'dah manzo alaihi salatu wassalam ya fito a cikin watan dhulqa'dah min ami 60 min al-hijra a shekara ta 6 bayan hijira kasidan baitallahi al-haram yana mai nufin ɗakin Allah mai daraja ma'a jam'i min as-sahaba tare da wani wato jama'a ta sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in yadda Allah ta tabbata gare su gabaki daya wa ahrama bil umra sayyidu mai harama ta umara lita'lama quraishun domin quraishawa su san annahu lam yatiha ghaziyan cewa bai zo musu a matsayin mayaki ba wa innama jaa za'iran a yazo ne a matsayin mai ziyara mu'azziman li baitillah yana mai girma madakin Allah lakin ahla makka sai dai mutanen makka jama'u jumu'an sai suka tara wato ainihin kunzumin mutane li saddihi wa man'ihi domin kange shi da kuma hana shi an dukuli makka daga barin shiga makka fastashara annabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ashaba manzo alaihi salatu wasalam sai ya shawarci sahabbansa fi an yughira ala diyarin ladina nasaru quraishan cewa shin suna gani ya kamata ya kai hari a gidajen waɗanda suka taimaka wa Qurayshawa wajtama'u ma'aha kuma suka taru tare da Qurayshi suka hada kai liyad'u Qurayshan ma'ana ya yake su domin su su bar Qurayshawa wa ya'udu lid-difa'i an diyarihim su dawo domin ya zama sun kare gidajen su ma'ana abinda mallaka yake nufi anan manzo alaihi salatu wassalam lokacin da yaje ya samu cewa akwai waɗansu larabawa na Geffa sun hada baki da Qurayshawa sun bar gidajensu da matansu da ƴaƴansu sun je sun yi dandazo a Makka domin shirin idan manzo alaihi salatu wassalam ya zo ya zamo sun fuskance shi sun yake shi to a lokacin manzo alaihi salatu wassalam sai yake shawartar sahabbansa tunda Allah ya sanar da shi cewa waɗannan gidaddajin na kafin Makka masu su duk suna Makka yanzu mata da ƴaƴa ne a gidajen to sai manzo alaihi salatu wasalam yake shawartar sahabbai me ya kamata yi faqala sai yace ashiru ayyuhan nasu alai ku ba ni shawara ya ku mutane wannan shi yake nuna iya shugabanci na manzo alaihi salatu wasalam kullum muna maimaitawa kama kariya da nuna ni kadai na iya ba sifa bace ta shugaba na kwarai tsagwaran hankali ko ba wahayi ba kaman manzo alaihi salatu wasalam inda a ce manzo alaihi salatu wasalam zai ba da shawara shi kadai da tsagwaran hankali da Allah ya masa ko ba wahayi to shawara ta fita duk duniya gaba daya to amma saboda ya nuna wa mutane ga yadda ake jagoranci kada ka nuna ni kadai na iya wallahi da yawa zaka ga wani kullin inda harka ce ta shugabanci shi ya iya kan ba ta bai kafin shi ba kuma bayan sa ba za a yi kamarsa ba alqawlu qawluhu war ra'yu ra'yuhu magana ita ce tasa hangen nesa kuma shine nasa wannan ba sifan mutanen kirki bace duk karatunka duk tunaninka zaka samu cewa Allah ya ba wani abin da yafi naka ku duba hatta malikatu saba mace ce amma lokacin da aka aika mata takarda sai take cewa ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayhi wa atuni muslimin tace ga abinda ya zamo ainihin aka aika mu to sai take cewa da su aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun ku bani fatawa kowa ya baje ra'ayinsa bazan yake wani abu ba sai kowa ya halarta ya fada ra'ayinsa Hausawa suke cewa mai shawara bai faye sirri ba amma yana samun dace a rayuwa duk mutumin da zai dauka aini tunani na fes yake ni mutum ne mai basira ni mutum ne kwararre to zai dinga fadawa a cikin kurakurai zai dinga yin da na sani daga baya baye wannan zai dinga amma yana dashewa to amma a kallon lokacin da ya zama ka tara mutane a matsayin ka na shugaba ka shawarce su ba a fata koda za a samu matsala ba za su zare ka ba sai da aka yi shawara amma dai ba a fahimci daidai din ba ba wanda zai koma gefe sai ai da an shawarce mu da mun fada to kun ga manzo alaihi salatu wasalam duk da cewa Allah yake masa wahayi to duk abin da ba a yi wahayi ba bai yake wa sai ya tafi ya nisa bai domin mutunta su da kaddara tunanin su sai yace ku bari shawara ya ku mutane atarawna an amila ila iyalihim wa zarari wa zarari haula shin kuna ganin na iya karkata zuwa ga iyalai da ƴaƴan wayancan allazina yuridu an yasudduna anil bait wanda suke nufin su kange mu daga isa ka'aba shin kuna ganin ma karkata mu tafi wato kenan mu fada garuruwan su tunda sun bar mata da ƴaƴa fa in yatuna kafa Allahu azza wa jalla ko kana Allahu azza wa jalla qad qata aynan min al mushrikin yace fa in yatuna idan suka samu labarin cewa muna garin su ya zama sun juyo sun taho mana yake cewa qad qata aynan min al mushrikin wannan gaba an yi mata fassara guda biyu kuma ta zo da lafazi biyu akwai lafazi qad qata anaqan min al mushrikin anaqan min al mushrikin wato ko dai idan sun zo mana to Allah ya yanke wa'ansu yayi na mushrikai ma'ana idan sun zo to zamu karkashe su gabaki ɗayan su domin ba wani yawa gare su ba kun ga Allah ya yanke wato ma'ana wa'ansu yayin arna wanda an huta da sharrin su to idan mun dauki wannan riwayar ta zo da wannan lafazi qad qata aynan min al mushrikin to sai malamai suka yi mata fassara biyu amma dai fassara ta ɗayan ita ce tafi dacewa cewa fa in yatuna idan suka zo mana kana Allahu azza wa jalla to sai zamo Allah mabuwai madaukake kada qata aynan min al mushrikin ya yanke ko kuma wato kaman kace ya yanke bayan duk wani dan leken asiri na daga ainihin mushrikai ma'ana za mu gama da su gabaki dai ba wani dan leken asiri daga nan da zai tafi ya zai ba mutanen Makka labarin da ake ciki domin an gama da su gabaki daya wa illa idan kuma ba su taho ba taraknahum mahrubin za mu bar su a matsayin wanda aka washe su gabaki daya ma'ana za mu kwashe duk abin da suka bari a garin da matan su da ƴaƴan su duk sun zama ganima ta yaki ma'ana manzo alaihi salatu wasalam yana shawartar sahabbai me yayi abin yi kala abubakarin ya rasulullah sai na abubakar Allah ya kara masa yadda sai ce ya ma'aikin Allah kharajta amidan li hadhal baiti kai ka fito ne kana nufin wannan daki na Ka'aba abin da ya fito da kai kenan la turidu qatala ahadin baka fito da niyyan kashe wani ba wala harba ahadin baka fito da niyyan yakan wani ba fatawajjahu shawara ta kawai ka fuskanci Ka'aba mu dumfare ta mu tafi faman saddana anhu wanda din yi kange mai sai ba za mu je ba qatalnahu sai mu yake shi kun ga sai da Abubakar shi kadai ya faɗi wannan yana rufe baki sai manzo alaihi salatu wasallam ya ce imdu alasmillah shikenan ku shude da sunan Allah ba Allah shikenan mu tafi kenan manzo alaihi salatu wasallam ya gamsu shawara Abubakar tabbatacciya ce karbabbiya ne bai sake dubawa da mun hagu to ku ya kuke gani kun ji dai da Abubakar sai meye mahangarku kun ga ra'ayin manzo alaihi salatu wasallam a zama ainihin an je an yaki wayannan to amma Abubakar sai nuna ba shine abin yi ba kuma za Allah ya karba kaga wannan yana nuna matsayi na sayyidina Abubakar da kuma irin wato tunani da Allah ya bashi da yadda manzo alaihi salatu wasallam yake mutunta shi to sai kuma gaba ta gaba ce as-siddiqu ma'rut bin mas'ud as-saqafi wannan faifa yana nuna mana ga sayyidina Abubakar nan tare da urut bin mas'ud as-saqafi yace lamma wasala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimun ila hudaybiya yayin da manzo alaihi salatu wasallam ya isa hudaybiya shi da muslimi wa askaru fiha suka yi sansani a ciki arsalat quraishun ilaihim adadan min ar-rusul sai quraishawa suka aika ƴan sakanni da yawa littafawudi domin tattaunawa ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzo alaihi salatu wasallam minhum daga cikin ƴan sakon da aka aika Qurtu bin Mas'ud al-Thaqafi akwai Qurtu dan Mas'ud wanda yake daga cikin kabilan Suqay jaa ila rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yazo wajen manzo alaihi salatu wa salam faja ala yukallimuhu sai ya ci gaba da tattaunawa da shi وكان مما قاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا daga cikin abin da ya fada ga manzo alaihi salatu wassalam sai yace ai muhammad tunda kaga she ba zai sai rasulullahi ba ko sai yace ya kai muhammad ita ai tana daga cikin adawatun nida kusan guda goma akwai ai akwai ai akwai a ace a fulan ko a fulan da kuma irin siya irin suwa irin suhaya sai daga cikin aidifin adawatun nida wanda ake kira da su to amma shi ai mafi yau in ka ji an kira da ai mutum yana dab da dab kai da shi ai fulan in ka ce ya fulan ila akwai yar tazara kuma zai yiwa dab da kai amma da ka ji an ce ai fulan ma'ana ga ka gashi to sai sai ai muhammad wato ya kai muhammad ara'aita yace ba ni labari inis ta'asalta qaumaka idan ka zo ka girbe mutanenka ka tumbuke su ma'ana ka kashe su hal samita bi ahadin min al-arab kai ka taba jin wani mutum daga cikin larabawa ijtaha ahlahu qablaka wanda ya kashe mutanensa gabaki daya ainihin ya girbe su ka taba jin wannan sai yace wa in takuna al-ukhra to idan kuma wani abun ne ya kasance ba wannan ba ma'ana idan ya zamo ba kai ne zaka ci nasara ba idan ya zamo quraishawa sun fi karfin ka kai da mutanenka sai yace fa inni wallah yace to ni ina rantsuwa da Allah la ara wujuhan ina ganin wa'ansu fuskoki wa ara awbasha minan nas ina ga wa'ansu tarkace na mutane ai akhlaqan min awbashin nas ma'ana wa'ansu wato hatsin bara na tarkacen mutane khaliqan an yafir ruwai da uka wanda ya cancanta su gudu su barka ma'ana shi yanzu yana so ya saka tsoro a zuciyar manzo alaihi salatu wasalam cewa in ka kuskure ba karbi wannan shawara ba kana gani sai kai yakin to mutanen da nake gani tare da kai ba za su iya jurewa yakin Qurayshawa ba kowa zai ranta alakari ya gudu saboda haka abin da ya faɗa kenan fa qala lahu Abu Bakr radiyallahu an sai sai na Abu Bakr Allah ya kara masa yadda ya ce umsus bidral lat wannan wato rufa ce goce masa kun san lata shine abun bautar su ma'ana kaman a ce ka ci kazan lata yace anahu nafiru an wa nadahu kai yanzu kai ne zaka ce muni zamu gudun ban manzo alaihi salatu wasalam muni zamu gudun ban shi kala ka san manya ba su iya kusata ba sai shi urwa yace man haza wane ne yake wannan magana kalu Abu Bakarin sai suka ce ai Abu Bakar ne yake wannan magana kala sai yace amma wallazi nafsi bi yadihi wato za a gani su mushrikan Qurayshawa duk da arnacin sun yadda Allah Allah ne kamar yadda malamai suka sha faɗa mushrikan Qurayshawa ba sa ja akan maganar rububiyya sun yadda Allah yake kashewa Allah yake rayawa shi yake talautawa shi yake azurtawa shi yake daukakawa shi yake kaskantawa shi yake saukar da ruwa daga sama inda suke da ja shine a wajen bauta aja'ala al-alihata ilahan wahidan yanzu a ce duk wannan allolin a dunkule su zama abun bauta guda daya shi yasa wani malami yake cewa wato tir da wa'ansu malamai na wannan zamani wanda za a ce mushrikan Qurayshawa sun dara su sanin Allah tunda su Allah ya ba mu shaida fa idza rakibu fil fulki da'u Allah abu kulli sayyidin abdi idan sun samu matsala kun ga ikrimat bin abi jahal lokacin da aka je fatahu makka yaji gashi manzo alaihi salatu wasalam ya ci makka yace shi ba zai hada wuri ɗaya da manzon Allah ba shine sai ce gudu zai habasha yaje ya hau jirgin ruwa an je tsakiya sai jirgin ruwa ya fara tambal-tambal to shi da yake sabon yanka rake ne a lokacin bai taba shiga jirgin ruwan ba sai ya fara kiran Lata da Manata da Uzza sai suka ce kai ai wannan halin Allah kada yake kira sai ce to Allah na ma alwashi in dai wa'annan abinda muke bauta ba sa iya tsirar da mu irin wannan hali ba su da amfani yace Allah na ma alƙawari in dai ka fidda ba lafiya to zan je in dora hannuna akan hannun Muhammad in yi imani da shi. Haka kuma aka yi, yana sauka gaba lafiya sai ya sake biyan kudi ya dawo, saboda haka ya zo ya tafa ga Manzo Alaihi Salatu Wassalam ya shiga addinin Musulunci. Amma za ka ga waɗansu yanzu kiɗe mai wasu lokacin da mutum yake cikin bala'in, a lokacin zai kira wani kuma wallahi za ka samu waɗansu miyagu suke dasa ma waɗansu, wallahi tallahi da zan faɗa da sai in faɗi unguwa da suna. To amma mu muhallin ba ma wannan, akwai wata unguwa wani mai sunan malam sai ya zamo sun shiga mota sun yi tafiya, da na ga dama da sai in faɗi garin, ba zan faɗi garin ba, suna cikin motar sai taya nake ji ta fashe ko wani abu, motar ta dinga tambal-tambal, suna ta kiraye-kiraye, suna ta kiraye-kiraye, Allah sai ya tsaye da motar tak, sai ya tara su yake cewa ko yanzu saboda wannan ɗan ƙaramin al'amarin za ku kirayi wane, ai wane ya fi ƙarfi a kira shi a wannan, kuma sannan ku kira wane, sai ya ce ni wane na kira. Wanda ya kira ɗin yana auren ƴarsa kuma a garin nan bai daɗe ma da mutuwa ba, ina kiran sunan wane, sai ta tsaya. Abinda yake so ya ɗora mabiyan yanzu tun da shi almajirin wane ne, ya kira shi a lokacin bala'i, mota ta tsaya, to ni ma ni za ku kira nan gaba in kun samu kanku a wannan halin, kada ka daɗa, kada ka raga, shi ne manufar. To kaga wannan, in mutum ya zamo da wannan aƙidar, wallahi ɗaya daga cikin musharkan ƙuraisha fi sanin Allah, tunda su sun san idan wuri yayi wuri, to sai dai Allah, duk wani tarkace ba zai amfanar ba, ba zai amfanar ba, Allah ya sa mu dace. To kun ga sai sake cewa wallazi nafsi biyadihi, yana ba mushrikin sa yake faɗan wannan, ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa, laula yadun kanat laka indi, in ba dan wani alheri da na san kayi mun ba, lam ajzika biha, ban saka maka na biya ka ba, la ajabtaka, wallahi da na baka amsa. An ce idan baki ya ci dole ido ya kunya. Sai na Abubakar daga cikin ni'imar da Allah ya masa, mun faɗa baya a jahiliya, wato ka iya cewa alherin sa hantsi ne daga gidan kowa, duk wani mutumin da yake Makka, to abinda Hausa suke cewa wai dan tabkin tsakar gari, yaro in ba ya sha to baban sa ya sha. To haka sai na Abubakar yake a Makka, idan mutum bai ci alherin sa ba, to babansa ko kakansa ya ci, ko kaninsa ko wansa. To sai aka yi sa a shi kurwa yana daga cikin wanda ya ci yayi maya maya. To saboda haka kaga yanzu an yi masa magana da yana da amsa, dole sai dai aka yi shiru. Kuma su Larabawa inda suke burge ni, wato ba sa da ikfai ko ikilabi, izhari suke. Haka sai ya faɗa shi kawai abin da ya taka masa burki, ya ci yayi maya maya kun bai ramuwa ba. In bai ci wani alheri da ya zamo kayan mu, wallahi da ba ka amsa, saboda haka dole sai ya shiru. Sai mala ya ce laqad hawala Urwatu bin Mas'ud, yace tabbas Urwatu dan Mas'udi yayi kokari, yayi yunkuri, an yi shinna harban nafsiyan, ya zama ya rura wutar yaƙi, wato tarai arla musulmina a cikin musulmi, hatta ya hazima hun ma'anawiyan, hai zama ya karya su ta fuskan ma'ana, domin shi yaƙi cin nasarar farko ya zamo an karya zuciyar abokan gaba. Kun ga shi sanya Allah subhanahu wa ta'ala so da yawa, za ka ga idan an zo fagen fama sai ya kamba mai yawan musulmi a idanun arna, su gansu ninkin ba ninkin su, Allah sai ya saka razani da tsoro ainihin a cikin zukatansu. To shi Urwa abinda yake so ya soma yaƙin su, yaƙi da zuciya tun yanzu tukuna, tunda idan aka zo aka ce kai, to kai yanzu idan ka fito da kibiya, su sun fito da kibau da bindigogi, idan ku ɗari ne to su dubu ne. To kaga tun a nan an riga an ci ku da yaƙi. To wannan shi ne abinda ya nufi. ولذلك سبب ذلك نما لوحا يي هنونك مي ساندا بقوه المشركين العسكريه ده قرفين مشركاي نا سوجا معنى يي هنونك مي ساندا تي ولله سنه ده قرفين سوجا معتمدا على المبالغه واتو يدوغرا اكن كايوا متقا في تصوير الموقف او وجن صورهن wannan matsayi بانه سيقول لصالح قريش تيوا wannan matsayi zai koma zuwa ga musulman qurayshawa لا محاله با makawa ma'ana in dai za ku buga to ba raba ɗayan biyu su ne za su ci nasara ma'ana abin da yake nuna wa kenan wa hawala yayyunkuri an yuki alfitnata ya zama ya aukar da fitina wal irbak da kuma ainihin rudani fi sufufil muslimina a cikin sahun musulmi. Kaga anan yanzu ya razanar da su cewa matsorata ne karfin Qurayshawa ya kai idan an zo guduwa kawai za su yi. Wadhalika hina ma hawala idhaf athiqa, malam yace wannan ya kasance yayin da yayin yunkurin raunana wato aminci bainal qa'idi wa junudihi, tsakanin wannan jagora da ainihin rundunarsa. Ma'ana kenan manzo alaihi salatu wasalam shi da kansa yaji ya sare, yaji ya karaya cewa tunda dai har haka abin yake, to kenan ma gara a koma ko kuma wani abu da ya kama da haka. Yace inda ma qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, yayin da ya fada wa manzo alaihi salatu wasalam, yace ajma'at aw bashar, Qurayshawa sun tara wato ainihin kabilu daban-daban minan nasin daga mutane, khaliqan ay ajma'ata aw bashan kai, wato ajma'ata aw bashan ka tara wato mutane daban-daban hatsin baran mutane tarkace, khaliqan an yafi ruwai da uku wanda ya dace su gudu su barka. Wa kana raddu siddiqi sariman mu'affiran, sai ya zama martanin sayyidina Abubakar ya kasance wato kaman kansakali ne mai kaifi, wa mu'affiran wanda kuma ya zama ya yi tasiri, fi ma'anawiyyati urwata wa nafsiyatihi, a cikin ma'anawiyyarsa da kuma ainihin zuciyarsa, ma'ana yanda ya so ya karye lagoshi sai aka karye lagonsa. Fa kad kana mawqifu siddiq, sai ya zama matsayin sayyidina Abubakar fi gayatil izzatil imaniyya, yana a cikin gaya ta wato karfi da kuma daukaka ta imani, allati qala Allahu fiha, wanda Allah ya fada a cikin sha'aninta, yace wala tahinu, kada ku yi rauni, wala tahzanu, kada ku yi bakin ciki, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ku ne madaukaka muddin dai kun kasance ainihin mu'minai. Zamu yi to abin dai akwai nisa, sai dai mu tsaya a nan, wato abin sai an faro kuma sai ka ji lokaci yayi, to sai dai mu tsaya a nan. Abin da muka daidai, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abin da muka kuskure, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren da kuma gane da mu daidai din. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mai tambaya ta farko bayan yayi addu'a sai ke cewa malam tambaya ta ita ce, ya hukuncin yin tasbihi da hannun hagu da na dama ya halatta ko kuma da hannun dama ake yi kawai? Abinda malamai suke cewa duk abin da ya shafi ibada to ana so a gabatar da hannun dama, abin da ya shafi kai cewa najasa ko datti shi kuma sai a gabatar da hannun hagu. Ba wai an ce idan mutum ya yi da hannun hagu tasbihin sa bai yi ba, amma dai duk abin da shafi nagin ibada an fi so a yi shi da hannun dama. Kuma shi yasa malamai suke cewa ta aswaki da za ka yi, in mun ɗauka aswaki babi ne na ibada, to an fi so mutum ya yi da hannun dama. Idan an ɗauka cewa aswaki babi ne na tsafta, kawai tsaftace baki, to mutum sai ya yi da hannun hagu. To saboda haka kenan mutum ya da hannunsa na dama shine abin da yafi, amma ba a ce in kai da na hagu bai yi ba. Misali za ka cewa za ka iya goma goma da kowane ya tsaki muku, sai ka fike uku da wannan. Misali in kai subhanallah 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 subhanallah, kenan kowace gaba za ka yi uku uku, wannan kuma sai kai hudu, kaga kai goma 20 30 1 2 3 shikenan kai tasbihinka. Saboda haka dai an fi so a yi da nagu duk wani abin da ya shafi harka ta ibada. Wanda yake cewa bayi dama afwan afwan, an fi so a yi da dama harka abin da ya shafi ibada. Na'am. Wanda yake tamalan ya hukuncin fati kafin daurin aure, dan aboki na ne yace zai yi, ni kuma nace mai ba kyau, dan haka ni ba zan yi ba, shi ne ya ce min shi bai ji daɗi ba, ni kuma na ce saboda ba kyau ne. Malam ya hukuncin, to kai da yake kai yake hukunci ka ce ba kyau, kuma ina ga bai kamata ka yi mata ba. In dai magana ce ta fati, ko shi ma ya halarta ai fati, fati daban walima daban, ita walima ko kuma walima ce fati daga fati, ko yanzu in ka samu kuɗi kawai ka je ka tara abokai ka yanka musu kaji da cincin da lemuka sha a fati, kawai ka ce saboda Allah ya ma wani buɗi ne ka tsiri, wannan sunansa fati. to amma ita walima abinda malamai suke cewa an fi so a yi ta bayan tarewa da amarya wasu suna ganin idan amarya ta tare a yau to gobe ma sai ai walima malam albani a cikin littafin sana ya sunan littafin adabu sifa yana cewa ya kamata kaman bayan tarewa da kwana uku shine abin da yafi dacewa da sunna to saboda haka dai an fi so kuma da Allah ina maka nasiha ka daina saurin cewa ba kyau kuma kai baka da nasi karfin hali ne wanda bai kamata a riga yin wannan
abin da suke riki da fati wanda za a ji a haɗu da maza da mata
haɗuwar maza da mata wannan ai ni na ɗauka a zo kawai ai canɗe-canɗe da lashe-lashe ya zo da shi to wannan kafin aure da bayan aure da kowane lokaci ma wani ai haramun a ce a takuɗu tsakanin maza da a ni ban gane na ɗauka ai aka ce fati wanda na ɗauka a zo ai canɗe-canɗe a in haka ne fatawarka ta yi daidai Allah ya samu dace shi kuma ne yake cewa malam surukaina ne suke so na musu shopping na kayan azumi amma gaskiya ba ni da halin da zan iya in yi wa gidanmu malam ina da laifi ko na yi daidai to a tunda ka ce baka da hali Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma kuma duk da ka babaran baran za'i baka je ka gamsar da su cewa da Allah kun san wannan karo harkokin ka sosai a hankali ku yi hakuri kun ga bara da yake akwai budi an yi bara waccan ma an yi to amma ko cikin azumin Allah ya kawo budi za'a yi kada ka zo kuma ainihin aita husuma tsakanin kai da su wani idan ya rasa abubuwa kuma sai ya fusata aita fitina wannan ba daidai bane ba amma dai kuma ina ba surukai shawara don Allah su rika kame mutuncin su wasu surukan suna da karanta wallahi yadda ake bamu labari sai ka ji wani kawai ya buga mu jikin sa dan an turo mun katin waya ban da kati to yanzu kaga kai kanka baka da kima a wajen mijin yarka kuma ka zama yarka a ainihin kima inda so samu ne a ce shi uban ya shi ne ma zai yi wa mijin yarsa wani abu in baka tambaya ba ya zo ya yi maka fakuluwa ne an marina amma haka kawai ka zubar da kibarka katin waya dan kawo min kaza wallahi gidan an tashi yau ba abinci ai wallahi ummin ta ku yau haka tashi da kannan naka to kaga dole kurance zaka yi sai kaje kai wallahi wannan ba daidai bane akwai wanda suke haka wallahi su kai ne haka suke wannan rashin daidai sai kaga ya je da Allah ba aran babur dinka wallahi wai mijin ya arib shi karshe mijin ya tasa ya tashi da nasa uzurin amma sai ya kawo bashi aran babur ya rasa yadda zai kuma dole ya bashi karshe zai lalato masa kun ba zai yi magana ba to wannan gaskiya ba da tafi a cikin wannan ya kamata a matsayinka na uba ka kame mutuncinka in kana tafiya kasa yace baba bismillah arge ma hanya sai ka hawo nan da Allah ya hore masa ya siyo maka sai ka karba amma ka dinga wannan zubar da kimar wallahi kana cutar da yarka karshe ma in aka dan bata wallahi zo ya kumbala mata magana ke da kaza kaza gidan naku ba nake daukar nauyin su ba kaza kaza wallahi sai zo ita irin wannan abubuwa to kaga wannan bai dace ba Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh